The weighted average cost of gas, inflation, and the exchange rate.
Tsokacin sakataren hukumar daidaita farashin kaya, Dr. Ishmael Aka, kenan a daidai lokacin da yake fitar da sanarwar kare kudin wutar lantarki da na ruwan pompo a inda yake cewa hauhawan farashin kaya yake da faduwar darajar siri bisa dalan Amurka da tsadan makamashin iskar gas na daga cikin dalilan da yasa gwamnati ta amince da karin kudin ruwa da na lantarki. Wannan karin ya fara aiki daga ranar 1 ga watan Satumba din bana, a inda al'umman kasar za su biya karin kashi 27.15 bisa 100 kudin wutar lantarki, kazalika kashi 21.55 bisa 100 kudin ruwan famfo, matakin da masharhanta suka bayyana cewa lokacin inganta shi bai dace ba. Mr. Mark Buodu Abuaje, shugaban kungiyar hadin gwiwar masu harkar kasuwanci a Ghana, ya bayyana cewa kara kudin wuta da ruwa a wannan lokaci zai kara haddasa hauhawan farashin kayayyaki, yayin da kasar ke fama da matsalan tsadar rayuwa.
Inflation is very high.
Hauhawan farashin kayayyaki yake yayi sama, sa'annan kuma ga karin kudin wuta da ruwa, ina ganin lokacin kare kudin bai dace da yanayin da ake ciki ba. Shi kuwa Dr. Najib Ibn Hassan, masanin tattalin arziki a kasar, ya ce karin kudin wuta da ruwa a yanzu zai mummunan tasiri akan al'umma da ma gwamnati, saboda in kudin wuta da ruwa suka yi tsada, shakka babu masu sace wuta da ruwa ma za su karu.
Karin kudin ruwa da kudin lantarki ya kai cikas marayuwan masana'anta da kuma yayin baki daya. Wasu kuma mutum ba su iya ba, ko su kuma zan yi kuma zan dina ne ya ga mutane da yawa za su rasa aiki su. Su rasa aiki na kuma rashin aiki cikin kasa kuma ya karu. Taurin bangaren mutane yanzu mutane su a fatan light. Idan mutum ya kai ya kuma da biya kudin lafin da bai biya, dole samu hanyar da zai biya sata. To sata zai karu kuma zai kamar zai kawo ma yan
ya dai baiwa gwamnati shawara da ta yi kokarin samun kuɗi domin ta ɗauki wannan dawainiya saboda halin da ƙasar ta tsunduma a ciki a yanzu.
Amma don har yanzu dai yau ba ina samu wani kuɗi ta wani bangare ya so a taimaka mayan ƙasa.
Ko yaya al'umma suka ji da wannan sanarwa?
Gaskiya sunana Fulani.
Kuɗin wuta nawa kake sai?
Ina san 20 da yake mu biyu ke cikin mita, amma yanzu kuma wai abin ya karu. Kaga shi yasa dole ya taba mu yanayin kuma samun ba kamar da ba, komi yayi kasa. Sai dai muna taya shugabannin addu'a Allah ya kawo muna saukin rayuwa.
Sunana Faruk. Don always kai kana tunana abinda zaka ba yara su je school su je makaranta. Wallahi ba taba tambaya na gudun ruwa ba, amma shekaran jiya an tambaye ni. An naji kunya saboda ƙari-ƙarin ya muna yawa. Wallahi mu mun gaji.
Hukumar PURC mai daidaita farashin kayayyaki a kasar dai ta jaddada cewa shiga tsakani da tayi ne yasa ƙarin kuɗin yayi kasa, saboda hukumomi da suka hada da na wuta tare da na samar da ruwan famfo sun buƙaci ƙarin fi da kashi 100 bisa 100 farashin asali. Hamza Adam, muryar Amurka, Kumasi, Ghana.